أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawarsa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da karatunmu da muka fara cikin wannan littafi mai albarka na Muftasarul Ahdari fil Ibadat. Da yau muna yammacin ranar Lahadi, wanda yake 24 ga watan al-Muharram, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446, wanda ya dace ma 20 ga watan 7 haka ne, 20 ga watan 7 miladiya ta 2025. Idan ba manta ba, ajiya muna cikin ababen da malam ya kawo mana a farkon babi game da bayani abin da yake wajibi akan wanda yake mukallafi. Da mun gani wane ne mukallafi, shine wanda nauyin shari'a ya hau kan shi, da idan ya aikata laifi na zunubi akan shi, in ya aikata lada akan shi. Mun ga kuma wane ne wannan, shine mutumin da yake musulmi mai hankali kuma balighi. To malam, inda muka tsaya mun ga inda malam da yace mana wa yajibu alaihi an yuhafiza ala hududillahi wa yaqifu inda amrihi wa nahyi, wajibi ne akan wannan mutumin da yake balighi mukallafi ya zamanto ya kiyaye iyakokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan ya tsaya inda Allah ya umurce shi, abinda Allah ya umurce shi ya kawo shi yanda Allah ya ce yayi, abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hane shi shima ya hanu yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hane shi. Inda zan mu tashi sai shine malam he yake cewa waya tuba ila Allah ta'ala qabla an yaskhata alayhi. Sannan wannan baligin abinda ya wajaba akan shi shine ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tun kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bushi da shi. Ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkan wani laifi da ka kasance kana aikatawa. Dukkan mu mun gani cewa babu wani dan adam da zai ce baya yin kuskure, baya yin laifi. Annabawa su ne ma'asumai, su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su. Annabi bai yin zunubi, Allah ya kare shi bai yin laifi. Amma sako ma bayan annabawa, dukkan wani bawan Allah yana yin laifi. To wannan laifi da kai, to kuma Allah yana so kuma ka tuba zuwa gare shi, ka tuba zuwa gare shi. In gani cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, akwai hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ba mu labari, yake cewa manzo Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi tsananin wato jin dadi fiye da mutumin da yake cikin sahara. Idan bawa ya tuba zuwa ga Allah, Allah yana jin dadi fiye da mutumin da yake cikin sahara. Raƙumin shi da abincin shi da komin shi ya bace, kuma ya rasa hanya, ya zamna karkashin wata inuwa, yana jiran mutuwa ta zo mishi. Kwatsam sai ya ga wannan raƙumin nashi da kayan nashi sun dawo, wani irin dadi ne mutum zai ji a lokacin. To lokacin da kai aikata laifi ka tuba zuwa ga Allah, Ubangiji subhanahu wa ta'ala jin dadin da yake yafi irin wancan jin dadin da wancan bawan Allah da yake. Ashe tuba, kowa tuba a bude take duk laifin da kake aikatawa. Shi kuma duk so ake lokacin da kaji cewa wannan abu da nake aikatawa laifi ne, to ka gaggauta tuba. Shi yasa malamin nan zai ce mana qabla an yaskhata alayhi, tun kafin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi hushi da kai. Yaushe ne Allah subhanahu wa ta'ala zai yi hushi da kai? Kai ne kana aikata zunubi, gashi kaji cewa wannan laifi ne nake aikatawa, kuma baka tuba ba. To hushin Allah, Allah yana iya aiko maka uquba tun anan duniya ka fara ganin ta. ka ya ishi ukuba ta warko da Allah subhanahu wataala zai fara ma dukkan mutumin da yake aikata zunubi shine zai ringa mai da zuciyar shi ta koma bakakirin zuciyar shi zata yi kaushi ta yi tauri yanda bata jin kira duk wata nasiha da za a yi duk wani kira da za a yi zuwa ga ubangiji subhanahu wataala zaka ji wannan mutumin baya shi to wannan meye yake sabbaba wannan shine laihi da kake aikatawa zunubi da muke aikatawa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa idan bawa yayi zunubi ubangiji subhanahu wataala ana mishi wani das baki a saman zuciyar shi kai laihi guda sai aka ma fuwan nuwar a saman zuciyarka ka ƙara sai aka ka ƙara baka tuba ba idan ka tuba sai a goge amma baka tuba ba sai a ƙara wani to kana yin laihi yau da gobe yau da gobe yau da gobe ana ma tash 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 bakin nan gabaki ɗaya cikin zuciyarka sai ta zamanto zuciyar gabaki ɗaya ta koma baka shi sa Allah yace kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun zuciyarsu ta yi baki kirin ta kekashe ta yi tsatsa can ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labarin irin wanda zuciyarsu ta zamanto ta kekashe batta jin nasiha batta jin tasirin karatun qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa summa qasat qulubuhum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa manzo Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sannan bayan haka da rayi hikan nan da suka kasance suna aikatawa zuciyarsu sai ta kekashi Allah yake fahiya kal hijara sai ta kasance kamar falamin dutse irin dutse sun ululi ko wanda idan aka zo fasa shi to dai an sa wuta da kyal ana bugawa ya hoshi to Allah sai yace au ashaddu qaswa to zuciyar ta su ta hike kasa fiye da wannan dutse baki me ya kawo wannan shine tasirin zunubi da mutum bayya tuba hushin Allah wannan kadai ya wadatar wannan bai isa ba ubangiji subhanahu wataala yana iya kuma ya ma talala shine kana aikata zunubi Allah bai ya kyale ka ka gani komi rayuwarka tana ta yi lahiya lau gashi kana ma Allah sako kana saban Allah kaga kuma Allah ya ƙara bude ma hanyoyin alkhairi yake to wannan talala ne Allah yake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yumli lidh-dhalim wato ubangiji subhanahu wataala yana yi wa azzalimi talala irin darmin da ake ma dabbobi ka sa musu doguwar igiya ta yanda duk inda suka kai a rike kake da su to ubangiji yana ma bawa wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta idza akhazahu lam yuflitu to lokacin da ubangiji ya damke ka kuma wallahi babu wanda ya sai kumce ka manzo Allah ya karanta ayar wannan wa kadhalika akhzu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima manzo Allah yace haka kamun ubangijin ka yake idan ya kama alqarya ko ya kama wani wanda lokacin yana zalunci ya mishi talala shi yasa malamin nan yace wa yatuba ila Allah ta'ala qabla an yaskhat alayhi wato mutun ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala tun kafin Allah ya yi bushi da shi ashe dole wajibi ne duk lokacin da kaji kana aikata laihi aba an ce ma laihi ne to ka tuba ka koma ga Allah subhanahu wataala wannan shine mutum musulmi abinda ake so wato yayi sai malamin yayi yace wa shurutut tauba to wannan tubar da zammi tana da wasu sharuɗa yaya ne ne ake tuba zawa zan yi kawai in ce shikenan na tuba shikenan ko kuma a akwai wasu sharuɗa wanda shari'ar musulunci ta gundaya mana cewa idan mutum zai tuba to ga yanda zai bi ya tuba abu na farko malam sai ya ce maka annadamu ala ma fata shine kayi nadama game da abin da ya wuce laihin nan da ka aikata ka ringa nadama akan dan meye na aikata wannan saboda hadisi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa annadamu tauba wato nadama tuba ce lokacin da ka zo kake nadama kamar ni a ce ina musulmi na aikata laihi kaza wannan yana nuna ka dauki fa guda ta abin da ya shafi tuba ga Allah subhanahu wataala ka ringa nadama ka ringa jin takeici cewa dan me na aikata wannan ka ringa zargin zuciyarka da karan kanka me yasa na aikata wannan laihi wannan shar'i na farko shine annadamu ala ma fata kayi nadama akan abin da ya hushi abinda ka aikata kayi nadama akan shi sannan nabi malai yace wanniyatu alla ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umri sannan kayi niyya akan wannan zunubin da na aikata na huce nike nadama akan shi to daga yau ba na sake komawa ga irin wannan zunubi ba
kai niyya kai azama wanda take ta kirki wannan shi ake cewa taubatan nasuha tuba wanda yake ingantacce wanda babu komawa baya ba kai tuba ba kuma a cikin zuciyarka kana tunanin cewa koda gobe ka samu occasion zaka je ka aikata wannan laifi to wannan ba tuba bane tun daga lokacin ka san cewa baka tuba ba tun daga lokacin ka san cewa wannan tuban da kai ba tuba bane ba akwai kuma tuba irin namu ko kuma tuba irin na mata akwai mata kahin su yi laifi su ce astaghfirullah Allah na tuba tukun ai a fara laifi ko za a yi me ake cewa za a yi gibar wata ko za a yi cinaman wata sai a ce to Allah na tuba kaga ta tuba sai ta fara yanzu ta fara zunubi to kaga wannan ba irin wannan tuba ba yake su tuban da zaka yi nadama cewa kada ka koma ga laifin nan digin da ake ciki ko da kwa zuciyarka ta jaka ta koma saboda rayuwar dan adam da kake rayuwa kullun kana yaki ne da zuciyarka malamai suka ce akwai abubuwa guda hudu wanda in dai kana rayuwa a duniya to kullun kai musulmi kana yaki ne da su ka san da cewa kullun gwagwarmaya ne kake tare da su abu na farko shine annafs shine ranka alhawa shine san zuciya akwai kuma ash-shaytan shine shaytani wanda Allah ya ce inna ash-shaytana lakum aduwwan fattakhizuhu aduwwa Allah tuntun ya ce mana maƙiyin mu ne shaytani mu rike shi maki abu na hudu shine duniya duniya sai ta rude ka kaga duniya za ta iya rudanka akan abubuwa ka gani cewa kawai rayuwa ce lokaci ne yanayi ne yazo dole kawai in yi kaza ranka tana iya rudanka ka ringa jayayya da ita saboda Allah ya ce innan nafsa la'ammaratun bisu rai tana umurtan mutum da ya aikata mummuna sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ji kai abu na uku san zuciya kaga abu ka san cewa gaskiya haka take amma san zuciya ya sa ka ringa karkata ka ringa bar gaskiya abu na hudu shedani shedan kullun shi huwamar da yake ya yatsari ya ganka ka zo masallaci ka zo masallaci bayan masallaci kana yin nafila ya tsani duk wani abu yanda zai zayyana maka ya zo ya maka tirasan abubuwa ka bar kaza ya ringa nuna ma ya kamata ka koma da gaugawa ka je ka aikata wannan abu saboda ka kai raka'a biyun nan bayan farilla shi da ka huta ka biya shi in dai baka yi ba wannan kullum ba fituka yake saboda kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake ce ma sahabbai kowa kowane dan adam yana da shedani tare da shi kowa sahabbai suka ce haka ya rasulullah yace kwarai hanni sai dai ni Allah ya taimake ni bayya umurtata da mummuna aiki sai dai ringa nuna min alkhairi to kai ma shedanin da yake karinin ka tare da kai yi matukar fafutuka ka yi karhin shi ya zamanto bayya nuna maka abu sai na alkhairi saboda su ma shedanu yadda muke an umurce mu da mu yi ibada haka aka umurce su da su yi ibada Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljannai da mutane ba sai dan su muni bauta yanda shedan zai yi yanda mutum zai yi bauta Allah ya yi sallah haka shedanu aka umurce su zo masallaci su yi sallan ashe kai matukar kokari wannan ababe guda huda a rayuwa ka ringa gwagwarmaya da su duk lokacin da ka aikata laifi ka yi niyya ta kirkin cewa ba za ka koma ga wannan koma aikata wannan laifin ka tuba kwata-kwata wannan sharadi na biyu kenan na uku malam sai ya ce wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha sharadi na uku shine ka bar saban Allah nan a lokacin da kake cikin aikata shi ka ji wa'azi an ce ma kaza ba kyau ko kuma ka zo kana aikata kaza sai aka ce ma wannan abin shari'ar musulunci ta hana to a lokacin ake so ka bari in tuba kake so baka ce ba a bari in yi da na yau tukun gobe sai in tuba kaga ai baka da garantin ka kai goben baka da garantin baka da garanti in ka yi da wannan aikin lahiya lau baka mutu ba to baka tsoron Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarka kana cikin aikata sako wanda wannan yake nuna alama mummunan karshe mutum ya mutu yana aikata saban Allah shi yasa kullum a rayuwa zaka gani muna fatan Allah ya cika mana da mi da imani Allah ya yi kyakkyawan karshen mu saboda yin kyakkyawan karshe alama ce ta cewa wane fa yana da zai samu rabo a gobe ranar tashin alkiyama to wannan sharuda guda uku sune malam ya kawo mana. Akwai sharadi na hudu da malamai suke kara wanda shi ma yana daga cikin sharuda na tuba, shine idan ya kasance wani haƙƙi ne na tsakankaninka da wani dan adam, to dole sai ka mai da mishi. Ba zaka zo ka zalunci mutum dukiya, misali ka ci dukiyar shi, yanzu ka ji wa'azi cewa dukiya wata wani bayya halatta ta koma wani akwace ko zalunci ko wani abu, zalunci ne kai. To idan ka tuba ka nemi Allah ya gafarta maka, to sai ka mai da mishi dukiyar shi, sai ka mai da mishi. Wani ya zo hucewa ya yadda portfolio din shi, portmoney din shi, kana gani ka kyale shi, ka san shi, sai da ya wuce ka taki ka dauka ka sa aljihu, da ka duba akwai wata sankantumir a ciki, ka je kai sha'anin ka ji wa'azi an ce haramun ce kuma hikarin ne mai da mishi, sai ka neme shi wani kwanaki lokaci kaza kaza kaza, idan fitina ba ta zo ba, amma idan fitina ba ta zo ba, idan ka san idan ka kai mishi wannan ka ce mishi wani na sace ma kuɗi kaza ko dukiyar ka ta kaza ni na daukan maka, zai zamanto akwai wasu dauke dauke da aka mishi, wa zai dora ma caje ashe kai ne, ko kuma a in ka mishi zai zamanto alaƙar ku zai bi al'umma ya zamanto yana yayatawa cewa wa ashe jama'a wa kaza da akai wani ne ya dauki, kaza da akai wani ne ya dauki. To kaga wannan shi kuma kare mutuncin musulmi shi kuma wajibi ne. A musulunci akwai kare mutunci. To malamai suka ce sai dai ka bi daga wata hanya, misali wata hanya kana iya ganin shi kawai sankantumil ce, ka je ka kai mishi sankantumil cewa ne wani ne ya bado ya ce a baka, kai kuma da niyyar ne ka mai da mishi haƙƙin shi, ka mai da mishi haƙƙin shi, to wannan ka mai da mishi alhamdulillah. Ka zo ka neme shi baka same shi ba, ka nemi fani din shi ka samu fani, sai ka kai musu fani ka ce wannan dukiyar wani ce ga tana, shikenan ka mai da mishi haƙƙin shi, tu bakai karba wajen Ubangiji subhanahu wataala. Ka zo ka rasa fani din shi, ka rasa shi da Allah ya mutu, sai ka zo ka yi mishi sadaka da wannan dukiyar ka ce Allah ya kai mishi ladan, kuma kai ka koma ka ringa tuba ga Allah ka yawaita istighfari. Wannan idan dukiya, idan kuma cin naman mutum ne ka yi gibar shi, ka zo ka ce wani kaza ne wani kaza ne wani kaza ne, malamai suka ce to yaya zakai wannan ka zamanto ka tuba daga irin wannan, hanya biyu ka isko shi ko ka ce wani kwanaki nayi da kai da Allah ka yahe mu, na san cewa zai na yahe maka shi ka nima Allah gafarta mini. Hanya ta biyu kuma kana iya zawa kuma inda ka je ka ci naman nashi ka ce wani ba mutumin kirki bane, wani kaza ne, to ka dawo ka warware ka ce wani ban mushi ban kyakkyawar fahimta ne, wani ashe mutumin kirki ne, Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi in ya wani kuskure a zahiri ne, kuma kai ci gaba da mishi addu'a har ya zamanto wannan addu'a da kake ta zamanto ta gushe wannan abin da ka mishi na abin da ya shahi shiga cikin mutuncin shi. Kenan wannan shine sharadi na hudu da malamai suke ambatawa game da dukkan mutumin da ya kasance ya zalimci wani. Saboda dukkan mutumin da ya zalunci wani, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana a cikin hadisi, yake cewa man kana ta indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawm. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya kasance a tsakankanin shi da wani dan uwan shi akwai wani zalunci, akwai wani zalunci, manzo Allah yake wallahi to tun anan duniya su gyara, ya neme shi su warware. Manzo Allah yake qabla an ya'ti yawmun la dinara wala dirham aw kama qal, yace kafin ranar da zata zo babu dinari babu zinari babu dirham babu kudi ba sefa ba dolar ba naira ba kowane irin kudi, lokacin lada ne da zunubi, kuma ba ta yiwa a gobe ranar tashin alkiyama ka zo ka zalunci wani ba a biya shi haƙƙin shi ba, ka zalunce shi jika goma a nan duniya, sai ka ji ranar lahira a kwaci wata sallolinka na wata biyu a bashi, to waye asara? Shi sa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbai atadruna mal muflis, shin wai kun san wane ne matsiyaci? Sahabbai suka ce ai matsiyaci a cikin mu shine wanda bai da komi, wanda bai da kudi bai da komi, zuwa ka zo aka ce waye matsiyaci? Matsiyaci shine bai da komi. Gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba shi bane ba matsiyaci, matsiyaci shine man ya'ati yawmal qiyama, shine mutumin da zai zo gobe ranar tashin alkiyama bi salatin wa zakatin wa siyami zai zo da salloli lada tulu tulu ga azumi ga sadaka ga ayyukan alkhairi amma dai wa kad shatama hadha ya zagi wani wa akhadha mala hadha ya ci dukiyar wani wa qazafa hadha ya ma wancan qazafi ya ci mutuncin wanci manzo Allah yace fa yu'khaz min hasanatihi wa yuqaddab ilayhi aw kama qala manzo Allah yace za a dauki ladan shi wannan sallar da yayi za a je a ba ma wancan wanda ya zage shi ka zage shi bai ma ba koyi sai a dauki ladan ka na sallah a bashi ka ci mutuncin wani sai a dauki ladan azumi a bashi ka ci dukiyar wani sai a dauki ladan ka na zakka na sadakar da ka wudda dukiyar ka ta halal ka bada sadaka kana neman yardan Allah Allah ya baka ladan Allah ya baka ladan gobe ranar tashin kiyama kuma a dauki ladan a ba ma wanda ka zalima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ladan nashi gaba ɗaya zai kare kuma ga wasu can ya zazzage su ya ci mutuncin su ya zalunce su kuma rana ce ta adalci wanda ubangiji subhanahu wataala kowa adalci ake mishi to sai a zo su kuma sun zo suna da laifi a wajen Allah tunda ladan ka ya kare ai ba zanubin ka ba za a dauka a basu sai dai a dauki zanubin su gwalgwadan cin mutuncin da ka musu sai a dauki zanubin su a rage musu yauni a basu sai zamanto ka zo da lada da kana tunanin kana cike ƴan madalla wanda za su tayi aljanna yanzu ka koma kuma zunubin ka ya juye ladan naka ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine ake ce ma matsiyaci shi yasa wallahi zalimci da cin mutuncin mutum da zagin mutum kawai haka nan ka zage shi kai gibar shi ka ci mutuncin shi wallahi ba dabi'a bace ta mutum musulmi dole ya zamanto mutum musulmi ya zamanto ya nisanta zan mu gani bayanan da malam ya kawo mana dukkan irin abin da ya wajaba akan baligi wanda yake mukallaf wanda yake shari'a ta hau kan shi ya nisance su wannan malam yana maka mukaddima ne tun kafin wannan abubuwan ya kamata mutum ya san su tun kafin ya fara sanin hukunce hukuncen sallah da tsarki da azumin ka san wannan ya zaka yi mu'amala da ɗan uwanka musulmi to malam sai ya ci gaba da cewa wala yahillu lahu an yu'akhira tauba bancin ka san cewa wannan laifi ne kake aikatawa to bayya halatta ka jinkirta yin tuba kaji kwatsam an ce ma laifi ne wannan abu da nake to abinda ake so ka gaggauta tuba ga Allah subhanahu wataala shine malam yace wala yahillu lahu an yu'akhira tauba bai halatta ga kai baligi mukallafi ka jinkirta tuba wala yaqulu kada yace hatta yahdiyani Allah aini sai dai Allah ya shirye ni sai dai Allah ya shirye ni zan ci gaba da yin wannan ai shirya hannun Allah take to Allah ya in ya shirye ni na daina to kada a same ka da wannan malai yace idan an same ka da irin wannan yace to fa innahu min alamati shiqai yace wannan yana daga cikin alama ta tsiyada cewa na matsiyacin lahira ne yace wal khizlan yace da alama ce ta tabewa wani ya taɓe matukar ka zo ka san cewa laifi ne nake aikatawa baka duba ba kace sai Allah ya shirye ka to alama ce ta taɓewa yace wa tamsil basirati alama ce kuma ta shahe wa basira cewa wani baka da kwakwalwa matukar ka san laifi ne kake aikatawa to so ake ka tuba daga wannan laifi da ka kasance kana aikatawa ya ne ne tuba shine misali ka san yau a saman wayata shine duka waƙoƙi ne misali kasancewa kuma jin waƙa kaji cewa ba da bai da kyau haramun ne bai dacewa mutum musulmi ya rinka sauraron waƙoƙi to tuban da zaka yi ka gaggauta gogewan ka goge su daga waƙo ka tuba daga waye ka goge ka tuba ka koba ga Allah subhanahu wataala kai istighfari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karan kan shi yake ce mana yana yin istighfari a cikin wuni sama da su 70 a wata ruwaya yace su 100 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda fa li yaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar zinubin da zai aikata in yayin da wanda in yayi a baya ko bai ba duka Allah ya gafarta mishi wanda mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zunubi ba zai to kan yayin ma Allah ya gafarta mishi yace to shi awali yana tuba zuwa ga Allah yana yin istighfari sama da su 70 a wata ruwaya yace yana yi so 100 ni da kai istighfari nawa muka yi istighfari nawa kai ka zamna kawo kana astaghfirullah wa tubu ilai rabbi ghafirli wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim astaghfirullah wa tubu ilai astaghfirullah wa tubu ilai wani in ka wuce na bayan sallah da ake yi guda uku uku salloli biyar guda 15 gaban shi a wuni baki istighfarin da yake to annabin da an gafarta mishi zinubai da zai yi din yayin wai na gaba da na baya yana yi so 70 kuma istighfari ya yan uwa wallahi makami ne takobi ne na Allah ya baka dukkan abin da kake so a rayuwa Allah subhanahu wataala ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara ce ku yi istighfari ga ubangijinku ku koma ga ubangijinku ubangijinku mai yawan gafara ne yursilis samaa alaikum midrara ruwan sama ake so a yi istighfari wayumjidukum bi amwalin dukiya kake so Allah zai baka yi istighfari wa banin diya kake so Allah zai baka yi istighfari waja'al lakum jannatin waja'al lakum anhara balakum me yasa biyu duka shiwa mutum musulmi hanyoyin samun tsirar shi a hannun shi in dai ka bi shari'ar musulunci Allah ya ce kai istighfari ruwa kake so daga sama Allah ya ce kai istighfari diya kake so Allah ya ce kai istighfari dukiya kake so Allah ya ce kai istighfari aljanna kake so Allah ya ce kai istighfari to me ya rage ma a rayuwar kai rayuwa ne ka samu in kana da gona Allah ya sako ruwa tsirrai su huto kai istighfari dukiya ta zo kai istighfari iyali sun zo kai istighfari aljanna ta zo to me ya rage babu abin da ya rage ita ce rayuwar ta mu ta duniya ka zo duniya kai rayuwa lahiya lau kana da abincinka na yau da gobe kuma ka mutu Allah ya baka aljanna to amma ka zo duniya ka sha wahala kana fafutuka ka bar hanyar da ya kamata ka gina ita duniya malamai suke cewa ita duniya ma da aka yi ta abu biyu ne yake su Allah ya ce wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah abinda Allah ya baka na duniya Allah da farko ma tayi ka nemi gidanka na lahira ne ka nemi gidanka na lahira dukiya ce Allah ya baka ba ta akai baka gina duniya ka gina rayuwa a'a da dukiyar nan ka nemi gidanka na lahira sai karshe yace wala tansa nasibaka minad duniya sannan rabanka na duniya shi ma kada kai ihmalin shi kada ka bar shi a'a ka dawo ita ma duniyar ka nema amma mu yanzu yayi zaman to mi muke fara nema duniya duniyar ita muka sa gaba fafutuka neman ta ake sahe da yamma da dare mun manta lahira idan ka bari ka san lahirar da ka bari ɗan kaɗan ne kaɗan in ma kaɗan cikin rayuwarka yi mun ɗan yi misali wani statistic da ake yi idan ka bada shekarar ka 60 shekara 15 ce zaka kai ma Allah subhanahu wa ta'ala ta abin da ya shafi ibada to ashe rayuwar nan wallahi sauki gare ta rayuwa sauki gare ta babban abu na rayuwa da ɗan adam zai sa ma kanshi shine ya sa ma kanshi alqana'a biya alqana'a shine wadatar zuci wallahi duk wanda Allah ya bashi wadatar zuci to shikenan zaka ga rayuwar shi tana tafiya sanki zai zo da shi kai da shi ku zo bayyana ko biye a tattare da shi tare da shi amma kaga yana ma farin ciki yana ma dariya hankalin shi a kwance amma wani zai zo bai da dala yau in bai da ya shiga firgici wani zai zo kuma ga dukiyar Allah ya bashi amma ba kwanci hankali babu amma kai da Allah ya baka musulunci duk dukiyar da Allah ya baka ka san wannan abu ne na rayuwar duniya yau Allah yana iya juya baka da ita babban abin da zai taimaka ba idan kana da wadatar zuci ka san cewa daga Allah ne kwatsam yau baka da yau kana da ka san daga Allah ne lokacin da ya zamanto ka shiga kunci saka gani rayuwarka lahiya lau ka zo kana da dukiya kuma rayuwar taka bata canza ba yanda aka sanka haka take shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani hadisi yake cewa ta'arraf ila Allah fi ar-raha'i ya'rifuka fi ash-shiddah ka san Allah subhanahu wataala lokacin da kake cikin yalwa sai Ubangiji ya san da kai lokacin da kake cikin sanani, lokacin da kake cikin yalwa. Allah ya baka dukiya, komai kana da na rayuwa, to a lokacin kada ka sarbanta ga Allah, kada ka manta da Allah subhanahu wa ta'ala. A lokacin ma aka fi so ka ringa matsa ga Allah subhanahu wa ta'ala, lokacin da abin nan duka ya gusa, to Allah sai ya kama a gashi. Mu dau misali guda kafin mu wuce, shine annabin Allah, annabi Yunus alayhi salatu wassalam. Annabin Allah ne mun san kuma annabawan Allah yanda suka kasance suke lazimtar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wata rana Isa tana da tsau, ala kulli hal annabi Yunus ya shiga ciki, ya wada cikin ruwa, kifi ya hade shi, kifin nan ya hade shi, Allah bai dauki baran shi a cikin cikin kifi, amma a cikin cikin kifin sai yayi ambaton Allah. Allah yake cewa fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kaji yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai kai ya Allah, subhanaka tsarki ya tabbata gare ka, inni kuntu minaz zalimin, ya Allah ni na kasance daga cikin azzalimai wanda suka zalunci kansu. Allah da zai amsa mushi sai yace falaula annahu kana minal musabbihin, yace annabi Yunus wa in ba dan kana ya kasance a da minal musabbihin, na daga masu cikin tasbihi ga Allah, na masu ambaton Allah, a da in ba dan ya kasance ba yana yi, Allah yace lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athu, wallahi da ya dawwama a cikin cikin kihi har sai an tashi alkiyama. Amma a da da ya kasance yana ambaton Allah lokacin cikin yalwa, yau da ya shiga cikin tsanani da ya ambaci Allah, Allah sai ya kawo mishi dauki. Mala'iku suke cewa sun saurari wani sauti, wanda wannan sautin da muna jin shi, mun san daga inda yake zawa, amma yau mun ji shi amma mun rasa daga ina ne shi, kuma yana cikin cikin kihi. Allah sai ya huddo shi daga cikin kihin nan, kihin ya huto bakin ruwa ya amayo shi, saboda mi? Saboda ambaton Allah. Shi yasa duk lokacin da kake da yalwa kada ka manta da Ubangiji subhanahu wataala. Lokacin da ka shiga tsanani sai Allah ya kama dauki, amma sabanin haka zaka ga rayuwarmu mun kasance lokacin da kake cikin shagali, dukiya ko mi lahiya nan, a lokacin kake manta da Ubangiji subhanahu wataala, lokacin zaka gani kai nisa ga Allah, masallaci in ka zo baka iya zama, amma lokacin da dukiyar ta gushi, to a lokacin kuma zaka dawo, ya Allah, ya Allah, kullum in kaga wani ma daga wuciya kana ana wuciya kaga wani waje ana addu'a yake kaji, nema kake, nema kake, to wannan dabi'a ce ta mushrikai. Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin mushrikai, yake cewa fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahuddin falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun, mushrikai sune lokacin da suka shiga saman jirgin ruwa. Kasan idan kana so imanin kai karu, shiga hau kwalo-kwalo, hau jirgin ruwa, a shiga tsakan teku da kai, ka gaggaban ruwa, nan ruwa, nan ruwa, bayan ruwa, kuma jirgi a samu, Allah kiyaye dan fara tarambulema, to anan duk wani tsatsarin imanin kai ka janyo shi. To haka su ma mushrikai, ai sun san Allah shi kadai ne, sun san shi ne abin da ya cancanta amma bauta. Allah ya ce idan suka shiga cikin ruwa, kwale-kwalo, igiyar ruwa ta cire, jirgi yana nema ya kada su, to a lokacin Allah ya ce da'u Allah mukhlisina lahuddin, za su roki Allah, suna tsarkake addu'a zuwa ga Allah, suna tsarkake addu'a su zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ya karba musu. Allah ya ce falamma najahu, yayin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tseratar da su, aka lafa wannan ruwan, aka zo suka samu kansu a sarari, suka taba suka ji kasa ce nan ba ruwa ba, idza hum yushrikun, sai kuma su koma su fara gama bauta Allah da wani. To duka rayuwa ya zamanto bawa, ya zamanto ko da yaushe rayuwar shi ga Allah, na samu Allah, ban samu ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk abin da kake nema ka samu, kada ka ce a'a kawo ka bari sai Allah ya yi kaza. Allah ya ce wahadainahu najdain, dan adam mun bashi hanya guda biyu, kai zaka zabi wanda kake so, kada ka ce hatta ya hadiya lillah, kada ka ce har sai Allah ya shiryar da ni. Ita shari'a kala biyu ce, akwai hidayatul tawfiq, akwai hidayatul irshad. malamai suke cewa akwai shiriya ta gamdakatar taufiki samun dacewa daga Allah. Yanzu misali nan dukan mu da muke zawa muna sallah muna karatu, iyawan mu ce ba iyawan mu bace, samun dacewa ce daga Allah. To da ka samu wannan dacewai to ka rike. Akwai shiriya ta biyu, ita ce sidayatul irshad, shiriya ta nuni. Malamai da suke karantar da mu ake karatu, wannan shiriya ce ta nuna ma hanye. Yau an ce ma ga kaza 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 shine shari'a take, abin da ya rage gare ka shine mine ka dauka. To idan ka dauka wannan ka samu tawfiki daga Allah subhanahu wataala, sai ka rike kuma ka ci gaba da aikatawa. Amma baka zo baka zamna baka nema ba, kau ka koma baka zawa neman karatu, baka zuwa masallaci, baka yin kaza, kana zamna kullum a waje guda a fada misali ko a gida, kace a ai musuluncin Allah ya nihe ni da shari'a kawai na shiryu in ringa zawa masallaci. A kada ka ce wannan, idan ka ce wannan alama ce take nuna cewa ta tadewa, alama ce kuma ta wato damsul basira, malam yace ta wato shahewa wato basiraka, wani bai da kwakwalwa bai da fadakuwa akan wato abin da ya shahi yanayi. To malam sai ya ci gaba da cewa wajibu alaihi, haka ya wajaba ga shi mutum wanda yake mukallafi, yace hifzu lisanihi, ya kiyaye halshen shi, kiyaye halishi min alfahsha'i, ne daga abin da ya shahi alfahsha, wal munkar, da abin ki, wa kalamul qabi, da mummunan zance, yace wa aymani talaq, da wato ya ringa sakin rantsuwa ko da yaushe, yace wa intiharul muslim, ya kiyaye game da abin da ya shahi tsawatar wa musulmi, dan uwanka musulmi ka tsawatar mishi da magana wanda ba daɗi, musulunci ya hana. Yace wa ihanatihi, ka wulakanta dan uwanka musulmi, musulunci ya hana. Yace wa sabbihi, ka zagi dan uwanka musulmi, musulunci ya hana. Yace wa tahawifihi, kai ka tsorata dan uwanka musulmi, musulunci ya hana. Illa fi ghairi haqqin shar'i, in ba wani abu na shari'an musulunci ba. To kaga wannan wata gaba ce wanda malam ya gayi mana babba. Abu na farko yace wa yajibu alaihi hifzul lisani, wajibi ne ga mutum musulmi ya kiyaye halishin shi. Halishi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin ababen da suke hallaka al'umma, shine abu guda biyu: halishin su da gabansu, halishin mutum da gaban shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da yake ce mana, wa zai lamince mishi ya kula mishi da abin da yake tsakankanin haƙashi halishi da kuma abin da yake gaban shi. Manzo Allah yace adman lahul janna, ni kuma na lamince mishi aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya gayi ba Mu'az wasu falaluri na abin da ya shafi sha'anin musulunci. Manzo Allah yace mishi, ala adulluka bi milaki zalika kulli, shin bazan baka wanda ya gama ma dukkan wannan falaloli na addini gaba daya, duk wata falala in kana su? Yace bala ya rasulullah. Yace ya rasulullah fa imin, manzo Allah yace kuffa alayka hadha, ya kama alishin shi yace ka kame daga wannan halishi. Mu'az yace ya rasulullah, a inna la mu'akhizuna bima naqulu, yace sun yanzu za a kama mu da abinda muke hodi da halishi. Manzo Allah yace fakilat ka ummuk, yace da ma mahaifiyarka barin ka tayi, kalma ce ta larabawa da suke gayya amma ba suna yin ainihin magana ba. Da ya gai wanda yace da ma mahaifiyarka farin ka tai, yace kai wahal ya kubban nasu ala wujuhihim aw ala manakhirihim fi nnari illa hasa'id alsinati, yace wai me yake jeho mutane cikin wuta a ja su da huskar su, a ja huskar ka a jada, misali a ja kawahuwan ka ana jan ka saman huska ko saman karan hancin ka a jeho ka cikin wuta. Manzo Allah yace illa hasa'id alsinati, face abinda halishinan su ta tattaro. Wallahi halishi dole mutum musulmi ya kame ga halishin shi. Akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi mana, yace rubba kalimatin la yulqi laha baya, yace so da yawa za a samu kalma daya wanda kai a ganinka baka ka aka da wannan kalmar dan nace kaza. Manzo Allah yace dalilin kalman nan Allah ya jehuwa ka wutar jahannama zira'i 70, kalma ɗaya wanda kai ko aka baka ka faɗe ta, mu duba mu gani zamanin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Hira da baki suka zo suna dan wasa da zolaya da abin da ya shahi sha'anin addini da wasu abubuwa na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wataala ya sabko da aya, suka zo wajen aka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya Rasulullah, ai innama kunna nahudu wa nal'ab, kawai mun zo ne muna kutsa muna hira yau da gobe. Manzo Allah ya ce a billahi, shin yanzu da Ubangiji subhanahu wataala wa ayatihi, da ayoyin Allah subhanahu wataala wa rasulihi, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuntum tastahzi'un, kun kasance kuke yin izgiri? Manzo Allah ya ce la ta'taziru, ba wani hamzarin da zaku bani, kad kafartum ba'da imanikum, yace kun kafirta bayan da kun yi imani. Me ya kawo musu shine halishi, shi sa halishi mutum dan adam ya kamata ka kiyaye halishin, duk abin da zaka faɗi kasancewa wa abu ne wanda shari'a ta yarda da shi. Shi sa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, dukkan mutumin da ya yi imani da Allah, ya yi imani da ranar lahira, manzo Allah ya ce to ya faɗi alkhairi ko kuma ya yi shi. Bakinka alkhairi zai faɗi ka faɗi, in ba alkhairi ba ne kame, duk yanda za a yi. Ka ga yana daga cikin kame baki shi ne abin da ya shahi giba da wasu abubuwa, malam duka zai kawo mana su a nan. Sadi wani yana cewa shihu yana so in ma yi zai yi da mutum, yace ya yi so ya yi da mahaifiyar shi, ya zo ya zamna shi kaɗai yana yi da mahaifiyar shi, yace saboda ko da kiyama in an je ladan da za a ɗauka ba za a ba, a ba mahaifiyar ta shi, wai in ya yi ma ba, ba yana nihin ba ya yi. Akwai wanda bakin shi bai iya riƙiya, wani yace in ka ga wani abu kana bakinka ya kasa sai ya haɗi, yace mu ta daji ka koma gehe ka samu wani itaciya ka je ka haɗi ma iccen nan, ce icce ne ka waɗi ma ba wani ba, barantana ka je ka gayi ma wani zancen wani. Shi mutum musulmi so ake a kiyaye shi, a kare mutuncin shi, ita ce shari'ar musulunci. Malam ya ce ya kare halishan shi daga alfasha, kada a same ka mutum ne mai yawan faɗin alfasha, kai bakinka irin yadda ake cewa bakin wane bai da tsarki, kowane yaya cancan zance in ya ɗauko zuba yake, komi zuba yake, komi zuba yake, wannan ba ɗabi'a bace ta musulmi. Yace wal munkar, da dukkan wani abu nake wanda yake mummuna, abinda ana jin kunya a faɗe shi a same ka kai far kana faɗi, wannan ba ɗabi'a bace ta mutum musulmi, ba ɗabi'a bace ta musulmi. Yace kuma haka wa kalamul qabih, da mummunan zance shi ma, dukkan kai musulmi so ake ka kame bakinka alkhairi ko kuma kai shiru. Yace wa aymanit talaq, a same ka da yawan rantsuwa, komai akai wallahi kaza na rantse da Allah kaza, ko kuma rantsuwa game da abin da ya shahi matar shi, wallahi in kika yi kaza ya sake ki, wallahi kaza, wallahi kaza, wannan ba ɗabi'a bace ta mutum musulmi. Ana so in zaka yi rantsuwa ka yi rantsuwa da abu wanda yake na ainihi, kuma ka yi rantsuwa da Allah. Man kana halifan falyahlifu billah, wanda duk wanda zai yi rantsuwa ya yi rantsuwa da Allah, ko ba a komai ba ake so kawai yawan rantsuwa, yawan rantsuwa, yawan rantsuwa. Yace wa intiharul muslim, yace haka haramun ne a same ka kai wanda kake mukallafi kana tsawatar wa dan uwanka musulmi, dan uwanka musulmi ka ringa tsawatar mishi, wa ikhanatihi, da wulakanta shi, ka ringa kyare shi, kana nuna kai je ka can ba kowa bane, kai kaza ne, ka wulakanta shi, dan uwanka musulmi, shi musulmi fa daraja gare shi, daraja gare shi, musulmi daraja gare shi, a same ka ɗan uwanka ne musulmi kana wulakanta shi kana kyare shi, wannan taban da zaka mishi a cikin zuciya baka san ba shi ba yaya matsayin shi yake a wajen Allah. Nan dukan mu ba wanda ya san wane ne yafi kusantuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala, wane ne? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana, rubba ash'atha akbar badfu'un alal abwab law aqsama ala Allah la abarrahu, yace da yawa zaka samu mutum ash'asa agbara, yayi furtutu kana ganin shi shi ba kowa ba, wanda da zaka zo shiga gida ka ganshi a kofar gida ka shiga yana nan ka huto yana nan, na uku cha zaka yi wani tashi daga nan, saboda mi cha zaka yi baka yi raba da shi, manzon Allah yace to wannan irin wannan zaka same su da zai rantsuwa da Allah da wani abu da Allah sai ya cika mishi. An samu zamanin manzon zamanin sa magabata wani daga cikin bayin Allah, bayin Allah wannan sura ake cewa wanda suke da du'a mustajaba, wanda suke da addu'a karbabba a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Mutanen garin su suka zo suka yi ta roƙon ruwa, roƙon ruwa, roƙon ruwa, Allah ya ƙi ruwa. Wannan bawan Allah ya tashi cikin dare can asuba ta kusa, ya zo masallaci, sai aka yi katari akwai wani a masallaci shi ma ya zo bai gan shi ba, ya aza shi shi kaɗai ne cikin masallaci. Da ya zo ya ɗaga hannu ya yi nafila, ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ga wannan ɗan gari kaza wanda muke ci sun zo sun yi ta roƙon ruwa ba kai musu ba ruwa, ya Allah, ya Allah ina rantsuwa da kai wallahi ya ga musu ruwa, ka musu ruwa. Kaga ai Allah ba a mishi umarni, Allah ba a mishi shishige alamari, ba ka zo ba kawai muna zaune ka ce wallahi Allah yau ya yi ruwa, kaga abu ne mai haɗari. To shi kuma yana daga cikin bayin Allah da yau suka yi rantsuwa da Allah, ko kuma suka nemi abu wajen Allah, kai sai Allah yake biya musu. Shi wannan bawan Allah da yake kote yana zaune ya san gari shiru, kawai ya jira ta 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 cida ta fara, kawai an fara zuba ruwa, ya ce aka jiƙa ruwa, ruwa ya yi ruwa, aka yi da sallah yana bin mutumin nan ya gane shi, ya bi shi, ya ga inda ya shiga. Da rana ta hutu hantsi ya dawo ya isko shi, ya zo da ya zo ya isko wani a ƙofa, sai tambaya mai gidan nan yake tambaya, sai ce mishi shi ne, ce a ya ce shi ne, saboda ya isko shi mai gyaran takalma ne mu, zamanin yana gyaran takalma. Ya ce a ya ce ni ne mutumanka na jiya da dare, ci jiya da dare layi, ya ce na ga abin da ka yi jiya. Yana jin wannan ya tashi ya ɓata rai ya shiga gida, ya ɓata rai abin da ya yi tsakanin shi da Allah wani ya gani, kaji bayan Allah ya ɓata rai ya jima wannan shi azam na bai hutu ba, ya taye shi kawai kwatsam tattaro kayan shi ya fita ya bar garin, saboda wani ya gan shi ya aikata wani abu wanda shi tsakankanin shi da Allah ne. Daga nan ya bar garin, har aka zo ake luhuma wani wani mai kama wani daga zabuwa gidan shi ya bar gari, tukun yake ba da labari kwata kwata ya bar garin. To a cikin bayin Allah akwai wanda suke da wannan addu'a mustajaba, wanda za su roƙi Allah kai tsaye Allah ya karɓa. Kuma baka ce ba wani ne, baka ce ba wani ne wani ne, a'a Allah kaɗai ya san su, kuma irin wa'annan su kuma ba su bayyana kansu. Kai yanzu da irin zamanin mu ne, mutum ya samu kanshi ba shikenan ba ya zo ya dora ruma a kowa gida, a da shikenan ya dora ruma a kowa gida, ku zo ku zo, ai mun samu kofa, mun samu garanti, haka ne ko ba haka ne ba. To wannan wanda suke da irin wannan abu wallahi ɓoyewa suke tsakankaninsu da Allah. Sai dai in ya ga irin yanayin mutane suna buƙatar kaza, ya roƙa musu Allah, an shiga wani yanayi ya roƙa musu Allah ya wannan yin musu. Akwai ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Umar, in ka ga wani wani zai zo daga mutanen Yaman, in ka gan shi ka roƙa maka, ya roƙa maka Allah, saboda shi idan yayi addu'a addu'a Allah yana karɓa. Umar haka yake bibiya a zamanin shi bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kwatsam sai wata rara sai ya samu mutumin, ya tambaya a cikin ku akwai wani, aka ce eh wani yana nan kullun yana nan tare da busashen shi a cikin daji yana hanya, shi an zo tahiyya ma kullun da busashi yana bakin gari, ya je ya iske shi, ce kai ne wani, ya ce eh ni ne wani, ya ce kana da mahaifiya, ya ce eh ina da mahaifiya, kana kula da ita, ya ce ina kula da ita, ya ce to dan Allah ka roƙa mini Allah ya gafarta mini, ya ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani labarin ta cewa akwai wani a ƙasar Yaman kaza yana da mahaifiya, saboda irin yanda yake kula da mahaifiyar shi ya kai ya samu wannan matsayi ta yanda in yayi addu'a Allah yana karɓa. Ya ce da Allah ka roƙa mini Allah, Allah ya gafarta mini, ya roƙa mishi Allah, Allah ya gafarta mishi, kuma he ya huce ya bar garin, bai tsaya ba, ya ce ga ni na zo kowa ya zo. Kaga wannan su ne bayan Allah na kirki. To haka cikin mutane musulmi bai dacewa ka gani wani dan uwanka ko dan tufar shi ba wani abu ne ba, ka wulakanta shi, sai ka je ka wulakanta waliyin Allah. shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce cikin hadisul qudsi man alali waliyan faqad azantuhu bil harb, dukkan mutumin da ya taba waliyina yayi kiyayya da waliyina to kamar fa yayi shela ne mun yi shela ne dani da shi zan mu fara yaki to yaki da Allah akwai hujewa babu hujewa shi yasa mutum musulmi di yanda ka gan shi ka girmama shi kada ka wulakanta shi kada dan yana ƙasa da kai ka ringa wulakanta shi a'a kada dan ka gan shi ba kowa ba ka ringa wulakanta shi a'a musulmin nan da ya hada ku yayi komi a rayuwa dangantaka ta musulunci wata ke hin dangantaka ta jini yau wani dan uwanka ne musulmi dan uwanka ne musulmi ba dangantaka ta jini ba ga wani can dangantaka ce ta jini amma kawuri wannan musulmin sai ku je ku yaki wancan dan uwan naka da jini sai ka dauki takobi ma ka sare mishi kai ko ya dauki takobi shi ya sare mishi kai dan uwanka ne na musulmi ya kashe ma dan uwanka na jini amma kawuri zamanin annabi din ba haka ba kai sahabbai da suka yi hijira daga makka zuwa madina ɗan makka suwaye danginsu ne ɗan uwansu ne wasu uwayensu ne wasu yayinsu ne amma haka yaƙi in ya tashi za su je su farka musu saboda me saboda ba musulmi bane ba an kira su shigo musulunci sun kiya wannan kuma ban san shi ba bai san ni ba ba abin da ya gama mu shine musulunci kinan wajibi ne zaman to mutum dan uwan shi musulmi kada a same ka kana wulakanta shi kada a same ka kana kyare shi shi yasa nan malam yake ce mana wa ihanati yace wa sabbi aka bai dacewa ka zagi dan uwanka musulmi bai dacewa ka zagi dan uwanka musulmi in ya zage ka kyare shi wutar nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai za a wayi gari za a zo wani lokaci mutane su ringa zagan mahaifansu sahabbai suka ce ya rasulullahi ta kaka mutum zai zo ya zagi mahaifin shi kace zai zo mutum ya zagi mahaifin wani shi ma ya zagi mahaifin shi ce kai kai kaza kaza shi ba ya ce kai kaza kaza kowa mahaifin shi ya zaga ashe musulunci kuma haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci kada ka zage shi miya baka in ya ba wani abu na laifi in ka iya yaye mishi ka yaye mishi in baka iya yaye mishi ka bar shi ba da ubangiji subhanahu wataala Allah subhanahu wataala sai ya saka maka shi yasa yace wasabbihi kada ka zage shi yace wa takhawifihi fi ghairi haqqin shari'i haka kada ka tsoratar da dan uwanka musulmi ka firgita shi ka bashi tsoro haka kawai ba wani abu ba na shari'a ko mun karancin su tsoro kada ka bashi kada yazo yana taya da motan shi lahiya laube da takardu fatar da gangan ka ce mishi akwai na akwai police wannan ma tsoro ta shi ne in akwai kuma yake tsira shi ka ce wa ya hankali amma kawai haka rinka ce mishi kai 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 kaza 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 ka tsoro ta shi ba komi ba ba wani abu na shari'a ba wani abu kawai haka jin dadi to wannan shi ma haramun ne bai dacewa ga dan uwa musulmi ka ringa tsora ta shi shi ne malam anan duka ya kawo mana wa'annan yace wantiharul muslim wa ihanati da Allah ganin lokaci yayi saboda a samu lokacin nafila mu dakata anan ni so sati mai zawwa sai mu dasa to ala kulli hal dukkan wannan ababe abu ne wanda yake na rayuwar mutum musulmi wanda dole ne ya zamanto kana kiran kanka musulmi ka kiyaye wannan akwai wasu abubuwa da ake ce musu ad-daruratul khams wasu abubuwa na darura guda biyar wanda mutum musulmi wajibi ne da dan uwan shi musulmi ya kiyaye musu kansa ya kiyaye musu mutuncin shi ya kiyaye musu dukiyar shi ya kiyaye mishi wato nasabar shi wasu abubuwa guda biyar zan mu zo duka bayani zai kawo su kowanne mu gani bayanin shi yanda dan uwanka mutum musulmi ne ya kamata wannan abin ka san haƙƙi ne tsakankaninka da shi zama ya hada mu musulunci ya hada mu wannan musulunci da ya hada mu yahi komai a tattare da mu Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah subhanahu wataala kuma ya kare mu daga dukkan fadawa kan wasan lahika idan muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon wato neman yafiye shi abinda muka fadi daidai Allah ba mu lada gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan kai ka sani mu ban sani ba Allah subhanahu wataala ka sanya wannan karatu da muke yi sababin shigan mu aljanna ya Allah ka gafarta mana, ka gafarta ma uwayenmu, ya Allah subhanahu wataala ka kawo mana zaman lahiya a kasanmu, ya Allah subhanahu wataala ka kawo mana zaman lahiya a kasanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.